بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله سرارو بركة مدوانا اللوكتشي وانا ندري ومنشي قبدا وانا شيري نامومي البركة نما قبعتانا قري واندكم تنق الحواريون سكيت اوكنا ونكاومكو دمو من تابا وانا تنساتن muna cikin tarihin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu tare da babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Musari Jallimu babban malami a tsangayar shari'a da harkokin addinin musulunci da nazarin addinin musulunci na jami'ar Bayero dake Kano shine yake mana wannan bayani akan tarihin sayyidina Usman Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda idan ba mu manta ba wancan satin muna gabar lokacin da aka yi wa sayyidina Usman mubaya'a a matsayin sa na khalifa bayan rasuwar sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda muna wannan gaba ne lokacin mana da haka muka dakata da nufin wannan satin zamu dora muna muku albashir cewa mana yana tare da mu a cikin wannan shiri akamaka Allahu barka da zuwa
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yanda muka dauko bayani a wancan lokaci game da mubayar sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu da kuma yadda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tsara yadda abin zai gudana ta hanyar dankalamarin zabar shugaba zuwa ga wani committee na mutum shida wanda ya hada da Abdurrahman ibn Auf wanda shi ya shugabanci committee da Talha ibn Ubaydillah sanada Az-Zubair ibn Al-Awwam da kuma Ali ibn Abi Talib da Sa'ad ibn Abi Waqqas da shi kansa Uthman ibn Affan wanda karshe dai karkashin shugabancin Abdurrahman ibn Auf aka samu zabar Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu da muka ce babu shakka wannan wato ba karamar hikima bace ta fito daga wajen sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda tarihin sa an san cewa shi mutum ne muwaffaq wato mutum ne da yake samun tawfiki a cikin al'amuran sa da dama wanda alqur'ani da dama ya sha sauka yana goyen bayan wasu shawarwari da ya sha bayarwa tun ma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya to akwai magana da muka dauko wacce wannan marubucin shahararre Abbas Mahmud al-Aqad ya rubuta dangane da mubaya'ar sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu karkashin wannan committee wanda sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kafa da muka ce shi wannan marubuci duk da cewa a cikin rubutun da yayi akan sayyidina Usman da ba sauran sahabbai akwai wasu gabobi da yawa wanda muke sha saba masa akan su to amma wannan duk da haka maganar da ya dangana buwayar sayyidina Usman a cikin wasu kalmomi magana ce take ta gaskiya wanda yake cewa idan aka so a duba irin yadda sayyidina Umar kabanansa sayyidina Abubakar Siddiq ya tsara yadda ya mika shugabanci zuwa ga sayyidina Umar da kuma hikimar da ta sa sayyidina Umar ya zabi waɗannan committee mutum guda shida ko mutane guda shida ya tsara shugabancin wato shugabanci ya je zuwa ga hannun sayyidina Usman yace idan muka dubi abin zamu ga wato babban abin da waɗannan mutane guda biyu suka yi kuduri kuma suka niyyata shine su ga cewa sun kubuta gaban Allah ranar gobe kiyama kuma sun yi abin da zai kade dukkan wani sabani sun kuma tabbatar da wato hadin kan al'ummar musulmi a daidai wannan lokacin to dole ne dukkan wata shubha da za a kawo dangane da nadin sayyidina Abubakar da yayin sayyidina Umar a matsayin khalifa da kuma yadda sayyidina Umar ya zabo wadannan wannan committee na mutane guda shida har aka kai ga samun wato cin nasarar zabar sayyidina Usman a matsayin khalifa ce to duk wani wata shubha da za a kawo dangane da wannan sha'ani ya kamata a dube ta ta wannan bangare wato a dube ta ta fuskar cewa waɗannan mayoyin Allah guda biyu babban abin da suka so su cimma shine na farko su kubuta gaban Allah sannan na biyu su kade dukkan wani sabani da zai iya aukuwa cikin al'umma sannan kuma su tabbatar da zaman al'umma a matsayin al'umma guda daya yace ba su da wata maslaha ta karan kansu da suke so su cimma ko suka yi hunkurin cimma in banda abin da ya shafi hadin kan musulmi yace dukkan wani wanda zai zaci cewa sayyidina Abubakar ya zabi sayyidina Umar ne ya ga masa khalifa domin ya zanka masa shugabanci domin ya ga cewa shugabancin nan bai je hannun wani ba ko yayi zaton cewa sayyidina Umar ya zabi waɗannan mutane wato wannan kwamiti na shura mutum shida din nan domin ya rinjayar da wani janibi akan wani janibi tace wannan ba ma yana musu inkarin wato kyakkyawan niyyar su bane ko kyakkyawan shiri da tanadi da suka yi a'a yana ma musu inkarin musulunci ne gaba daya yace domin dukkan wani wanda ya yi imani da cewa za a yi masa hisabi akan niyyarsa da aikinsa gaban Allah ta'ala yayin da yake ban kwana da duniya yake fuskantar lahira to ba zai yi wani abin da zai shafi wato zai shafi san zuciya ba alhalin ya san cewa Allah ta'ala zai yi fushi da wannan abin da zai aikata ci da ce a cikin wato a tare da ɗayansu wato sayyidina Abubakar yana da wani san zuciya ko wata mummunan niyya ne ga ya danka wannan shugabanci zuwa ga wani wanda yake ga maslahar sace to da ya danka ma wani daga cikin kabilar sa Banu Tayyib ko kuma shi sayyidina Umar ya danka ma wani daga cikin kabilar sa Banu Adi ko kuma ƴaƴan Al-Khattab yace to a lokacin da suke tsakiyar cin wato muriyar mulki suke cikin lafiyar su da koshin lafiyar su ba su yi wani abu da san zuciya ba to ta yaya ne bayan sun zo za su fuskanci lahira su bar duniya lokacin da za su fuskanci wani hisabin da sun yi imani akwai shi ta yaya ne kuma a wannan lokacin za su fito da wani abu san zuciya ce babu wani tsari guda biyu wanda za ka ce shi ne kowa ya tafi a kansa a'a abu guda ɗaya suka yi niyya su duka biyun shi ne abin da suka so su yi shi ne tabbatar da wato zamantakewa ta al'umma ko zaman al'umma guda ɗaya wato tsintsiya maɗaurinki ɗaya da a ce ya ce da a ce Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wato da a ce Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ne a matsayin sayyidina Umar a lokacin da sayyidina Umar ya yi wannan to shi ba abin da zai yi kenan kuma da a ce sayyidina Umar shi ne a matsayin sayyidina Abubakar a lokacin da sayyidina Abubakar ya ayyana shi a matsayin shugaba shi ma da abin da zai yi kenan saboda haka malam abinan afwan wannan marubuci Abbas Mahmud al-Aqad ya ci gaba da cewa ba wai abin da suke ta kokarin su samu ba na tabbatar da shugabanci ga wani mutum cewa suna binciken wani wanda suka fi so ne a'a su abin da ya fi damun su shine suna son su samarwa wani al'umma wani wanda al'umma za ta hada kai a kansa za ta hada a kansa za ta yi ittifaki a kansa saboda haka babu wata hanya da ya kamata su bi wajen tabbatar da wannan haɗin kai illa su bi wannan hanyar da suka tsara haka wannan maganganu da yayi babu shakka dukkan wanda yake bibiyar al'amura zai san cewa haka ne shi yasa bayan an nada sayyidina Umar al'umma ta yi ijma'i akan shugabancin sa ba a samu wani wanda ya bore ba yace bai yarda da shugabancin sayyidina Umar ba daga kowace irin kabila ko kuma da kowace irin al'umma babu wani wanda ya bore cewa bai yarda da shugabancin sayyidina Umar ba to haka nan shi ma lokacin da sayyidina Umar ya nada sayyidina Usman an samu ijma'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka zo bayan su waɗanda suka bi tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam suka bi tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk sun yi ijma'i cewa wanda yake ya cancanci shugabanci ko ya fi cancantar shugabanci a wannan lokaci bayan wato bayan sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu shine sayyidina Uthman babu wani wanda ya ja da wannan ko ya saba da wannan duk kowa ya sallama ya miƙa waya ya yi mubaya'a domin a lokacin babu wanda ya kai shi falala da ɗaukaka bayan Abubakar da Umar radiyallahu anhuma kuma malamai da dama sun hikaito ijma'i a bisa cancantar sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu bisa ga wannan shugabanci bayan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kaɗan daga cikin maganganun da aka ruwaito da suka shafi wannan batu akwai ruwayar da mun faɗe ta a baya wanda ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-musannaf ya ruwaito da kikkiawar salsala daga Haris ibnu Mudarrib yake cewa hajajtu fi imarati Umar falam yakunu yashukuna anna al-khilafata min ba'dihi li Uthman yace nayi haji lokacin zamanin sayyidina Umar kuma naga cewa mutane ba sa ko shakka a tsakaninsu cewa shugabanci bayan Sayyidina Umar zai je ga Usman ne. Hakanan Abu Nuaym al-Asfahani shi ma a cikin littafinsa Kitabul Imama wa Radd 'ala Rafida shafi na 306 ya ruwaito da isnadi mai kyau zuwa ga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inni lawaqifun ma Umar tamassu rukbati rukbatahu, ina tsaye wani lokaci tare da Umar gwiwata ma har tana shafar gwiwarsa. Faqala, sai ya ce da ni, wato Sayyidina Umar yake tambayar Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, yace masa man tara qaumaka yu'ammirun, wa kake ganin mutananka za su shugabantar, wato yake tambayar Huzaifa wa kake ganin mutane za su zaba a matsayin shugaba bayana. Sai yake cewa inna nasa qad asnadu amrahum ila ibn Affan, na kula mutane sun jingina al'amarin su ne zuwa ga dan Affan, ina nufin Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka tun gabanin ma Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya bar duniya, hasashe ya nuna cewa mutane sun fifita zaben Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Az-Zahabi ya nakalto daga wani malami alkali da ake kira Sharik ibn Abdullah, yake cewa قبض النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلف المسلمون أبا بكر. أنكر بران النبي صلى الله عليه وسلم مسلمي سكذا أبو بكر أما صين خليفة. فلو علموا يتشي دا أتي مسلمي أروك تشينينا نفن سهبان النبي صلى الله عليه وسلم قبائن يتشي دا أتي سنسان أن فيهم أحدا أفضل منه كانوا قد غشوا دا أتي أقوي ونوان ديفي سيدنا أبو بكر فللا أروك تشين تو دا سي أتي قبائن سنها تسيني القش وتسيني سنشوش الأمة. يتي ثم استخلف أبو بكر عمر فقام بما قام به من الحق والعدل. سنة سيدنا أبو بكر يا خليفة تدى سيدنا عمر باينسا كما سيدنا عمر يزعيادة أبن يزعيادة شينكس كيادة أدلشي. يتي فلما احتضر لوكتن دا أجل سيزو يمسو جعل الأمر شورى بين ستة. سيدنا عمر سيسيني الأمر شوقبنشي يزم شاورا شيطة كان متاني شدا. يتي فاجتمعوا على أثمان sai suka yi ijma'i akan zabar Sayyidina Uthman. Sharik ibn Abdullah yake cewa walau falau alimu anna fihim afdala minhu kanu qad ghashawna, da a ce sun san cewa akwai wani wanda yafi Sayyidina Uthman a lokacin, amma suka zabi Sayyidina Uthman suka bashi suka dauki shugabanci suka danka masa, to da sai su zama sun ha'ince mu. To kaga zai yi wahala ga mai hankali mai tunani mai basira mai tsoron Allah ya jingina cin amana zuwa ga daukakin al'umma gaba daya, yace al'umma gaba daya ta ci amanar addini, ta ci amanar sauran al'ummar musulmi na duniya, wannan dubbe hankali ba zai yi wannan ba. To kuwa gashi sun yi ijma'i akan zabar Sayyidina Umar bayan Sayyidina Abubakar da kuma zabar Sayyidina Uthman bayan Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. To duk waɗannan yana nuna maka cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya suna da wato sun kwana da masani wato masaniyar cewa shugabanci bayan wato Sayyidina Abubakar ga Umar yake, bayan Sayyidina Umar kuma ga Uthman yake, kuma Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bai gushe ba, yana da rai. Tun a wannan lokacin sun san cewa shugabanci zai je ga Uthman ne bayan sa. Wannan in kama ture batun dukkan wasu nassoshi da suka zo wadanda suke nuna cewa Sayyidina Uthman shi yake biye da bayan Sayyidina wato Umar a tartibin wato jerin khalifofi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da za su zo bayan shi. Ibn Sa'd, Muhammad ibn Sa'd ya ruwaito a cikin littafin sa Tabaqat daga An-Nazzal ibn Sabira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Abdullah ibn Mas'ud lokacin da aka shugabancin da Sayyidina Uthman yana cewa istakhlafna khayra man baqiya wa lam na'lu ay lam naqsir fi ikhtiyar al-afdal, wa fi riwayat ukhra qala amarna khayra man baqiya wa lam na'lu, yake cewa mun shugabantar da wanda shine mafi alkhairin wanda suka yi saura, wato cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin babu wanda ya kai shi alkhairi, yace ba mai kasa a gwiwa ba. A wata ruwa yake cewa amarna khaira man baqiya wa lam na'lu, mun shugabantar da wanda muka ga shine mafi alkhairin wanda suka yi saura cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba mai kasa a gwiwa ba. Wannan sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn Sa'd ya kawo ruwayarsa a cikin At-Tabaqat. Hakanan Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani, al-Bajani Imam Ash-Shafi'i ne rahimahullahu ta'ala, yake cewa naji Imam Shafi'i yana cewa ajma'a an-nasu ala khilafati Abi Bakr, mutane sun yi ijma'i akan khalifancin Abu Bakr. Wastakhlafa Abu Bakr Umar, sayyidina Abu Bakr shi kuma ya khalifantar da Umar bayan sa. Thumma ja'ala Umar ash-shura ila sitta ala an yulluha wahidan, sannan Umar ya sanya shugabanci, wato ya sanya batun zaben shugaba zuwa ga mutum shida cewa su zabe ɗaya daga cikin su. Fa wallaha Uthman radiyallahu anhum ajma'in, sannan su kuma suka zabi sayyidina Uthman, Allah ya yarda su gaba daya. Abu Hamid Muhammad al-Maqdisi ya ciro maganar da ya jingina ta zuwa ga Imam Shafi'i, zuwa ga Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kamar yadda yake cikin littafin Abi Nu'aym ar-Radd 'ala ar-Rafidah. A ciki yake cewa ku sani shugaba na gaskiya bayan sayyida Umar radiyallahu ta'ala anhu shine Uthman radiyallahu anhu, ta hanyar yadda wato waɗanda aka dankawa wuka da nama su ne ahlus shura, mutum shida din nan suka haɗu suka zaɓe shi ƙarƙashin shugabancin Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, da aka zaɓi sayyida Uthman a matsayin shugaba, da kuma ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda suka nuna suka fahimci cewa ko suka yadda cewa abinda sayyidina Abdurrahman ibn Auf yayi dinnan ba su da ja akan sa kuma daidai yayi. Sayyidina Uthman ya tsayar da mutane akan hanyar gaskiya, ya shimfida adalci har lokacin da yayi shahada radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ambato wata magana ta Imam Ahmad, inda Imam Ahmad yake cewa lam yajtami'u ala bai'ati ahadin majtama'u ala bai'ati Uthman, wato sahabbai ba su yi ijma'i wajen zaben wani mutum ba kamar yadda suka yi ijma'i wajen zaben Uthman. Za mu ga cewa Abdurrahman ibn Auf bayan mutane shida da yake tare da su, ko mutane biyar da yake tare da su, shi ne shida, ya bibbi manya-manyan sahabbai, ya bi wato shugabannin sojoji, ya bi mata a cikin gida da yara a Madina, kowa sai da interview da shi, sannan ya fahimci cewa ana fifita sayyidina Uthman ne a wajen shugabanci, sannan ya ɗauki shugabancin ya bashi. Saboda haka babu wani shugaba da aka samu irin wannan ijma'i kafin ma a naɗa shugaba kamar yadda aka samu akan sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda Imam Ahmad yake faɗa. Maganar tana cikin littafin As-Sunna na akhallal Imam Ibn Taymiyyah, kuma ya kawo ta cikin littafin sa Minhajus Sunna. Hakanan Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, kamar yadda ya kawo a cikin littafin sa Al-Ibana an Usulid Diyana, yake cewa wa thabatat imamatu Uthman radiyallahu ta'ala anhu ba'da Umar bi aqdi man aqala lahu al-imamatu min ashabi ash-shura, wato shugabancin sayyidina Uthman imamarsa ta tabbata ne bayan sayyidina Umar ta hanyar nadin da waɗanda aka jingina wa su yi naɗin su ne waɗannan mutanen, wato kwamitin shura ɗin nan suka yi. Ce allazina nassa alaihim Umar, wanda Umar ya ambaci sunansu ya ce su ne za su zaɓi shugaba. Fakhtaruhu, su suka haɗu suka zaɓe shi. Warazu bi imamatihi, ya ce suka yarda da shugabancinsa. Wa ajma'u ala fadlihi wa adlihi, kuma suka yi ijma'i kan cewa ya cancanta, kuma yana da falala, kuma yana da adalci. Hakanan Uthman as-Sabuni rahimahullahu ta'ala ya yi bayanin aqidar wato magabata na kwarai da mabiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tartibin khalifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke farawa da khalifancin Siddiq sannan Umar, sannan kuma su ce sannan khalifancin Uthman radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda ahlus shura suka yi ijma'i da kuma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafatan, Allah ya yarda da su gaba daya, har suka haɗu suka sanya shugabanci a hannun sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Maganarsa tana cikin littafin Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, kamar yadda yake a cikin littafin littattafan da suke cikin Ar-Rasail Al-Muniriyya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, inda sauran malamai gaba daya, ya kawo maganar shugabancin sayyidina Uthman, inda a cikin Minhajus Sunna juz'i na 134 yake cewa wa jami'ul muslimina bay'u Uthman ibn Affan, yace dukkan musulmi sun yi wa Uthman ibn Affan mubay'a. Lam yatakhallaf an bay'atihi ahad, babu wani wanda aka zo mubaya'arsa ya ja da baya. Falamma baya'ahu zau shauka, yayin da masu wuka da nama suka yi masa mubaya'a, wal qudrati da waɗanda suke da iko a hannunsu suka yi masa mubaya'a, sara imaman to daga lokacin ya zama shugaba. Wa illa yace ba dan haka ba, falau qudira anna Abdurrahman baya'ahu wa lam yubayi'ahu Ali, da a ce a lokacin da aka kafa committee Abdurrahman ibn Auf wanda shine shugaban committee yace yayi wa sayyidina Uthman mubaya'a, kuma sayyidina Ali yace bai masa mubaya'a ba. Ko wani daga cikin sahabbai wanda su ne ke da wuka da nama suka ce ba su yi masa mubaya'a ba, to da ba zai zama shugaba ba. Sai dai sayyidina Umar ya sanya wannan shugabanci ne zama shawara tsakanin mutum shida, Uthman da Ali da Talha da Zubair da Sa'ad da Abdurrahman ibn Auf. Sannan Talha ya fitar da kansa, Zubair ya fitar da kansa, Sa'ad ya fitar da kansa, sannan ya zama saura mutum uku, Uthman da Ali da Abdurrahman. Kuma Abdurrahman ibn Auf ya tsayar da kansa a matsayin shugaba, bayan ya ba su dama cewa cikin ku wane ne zai tsayar da kansa a matsayin, zai fitar da kansa ya tsaya a matsayin shugaban wannan committee. Ya zama da basu ba wanda yayi magana tsakanin su biyu da suka rage, sayyidina Uthman da sayyidina Ali, shi ya ce to ya janye kansa, daga lokacin ya zama shine shugaban wannan committee. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ya kwana uku bai rantsa ko rantsawa bai samu yayi ba, yana shawara da manyan mutane, yana shawara da manyan sahabbai, as-sabiquna al-awwalun, yayi shawara da tabi'ai al-tabi'una bi ihsan, yayi shawara da shugabannin sojoji wanda a lokacin sun zo hajji tare da sun je hajji tare da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a wannan shekara ta 23 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wanda duk a lokacin musulmi suka ba wa sayyidina Abdurrahman shawarar cewa a naɗa sayyidina Uthman a matsayin abin nan, a matsayin khalifa, kuma ya ambaci cewa dukkaninsu sun gabatar da sayyidina Uthman ne, kuma suka yi masa mubaya'a a matsayin shugaba, ba wai don wani abu da ya ba su ba, babu wani abu tun cin hanci da ya ba su ba, kuma wani abu ya nuna musu suka ji tsoro ba. Shi yasa ba malami ɗaya ba, ba biyu ba daga cikin magabata, kamar irin su Abu Ayyuba, kamar su Ayyuba Sikhtiyani, kamar su Imam Ahmad ibn Hanbal, kamar su Dharqutni, suke cewa man qaddama aliyan ala Uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar, duk wani wanda zai gabatar wato da Ali akan Uthman, yace Ali yana gaba da Uthman, to anan ya raina hankalin muhajirun da al ansar, domin su suka zabi sai da Uthman suka gabatar da shi. Idan shi ya zo daga baya yace a Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ne gaba da sayyidina Uthman, to anan kamar ya raina hankalin waɗannan bayin Allah, kamar yadda wannan limamai suke faɗa, Ayyuba Sikhtiyani, Ahmad ibn Hanbal, Dharqutni da waɗansu, shi to duk waɗannan dalilai ne wanda suke nuna fifikon sayyidina Uthman, kuma sun gabatar da shi ne da zaɓin kansu da raɗin kansu, ba don sayyidina Uthman ya saye su da rashawa ba, ba don kuma ya nuna musu wani abin ban tsoro ba, illa iyaka dai kawai sun yi shawara a tsakaninsu suka cewa sayyidina Uthman shi ya fi cancanta da ya zama shi ne shugaba. Haka duk wanda zai bibiyi tarihin wannan al'umma, bibiyi tarihin waɗannan al'umma, musamman wannan lokaci da yadda zaben sayyidina Uthman ya kasance, idan zai dubi abin da fuskar adalci zai ga cewa Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma ga ƴar dogo karan farko, musamman a waɗannan khilafatun nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara 30 za a yi ana tafiya ƙarƙashin inuwar khalifancin annabci, za mu ga cewa lallai Allah ta'ala ya yi wa al'umma ga ƴar dogo ta yadda al'amura suka riƙa tafiya ba tare da an samu wani ruɗu ba ko wani saɓani, suka tafi cikin hikima da kuma maslaha ta zamantakewar al'umma, tare da bawa kowane mai matsayinsa, tare da jan kowa a yi shawara da shi domin a cimma abin da yake maslaha ga al'umma. Babu wani wanda aka fifita a karan farko a kan wani face sai abin da al'umma ta ga cewa shi ne daidai, shi ne kuma ya fi dacewa, shi aka yi. Saboda haka babu wani wanda zai bibiyi wannan lokaci ya ga cewa akwai wani abin suka a ciki, sai dai ga wanda kowane irin abu aka yi masa, babu shakka shi a wajensa ba daidai aka yi masa ba. To wannan kuma da son zuciya ne zai yi sukan da zai yi, da san rai ne zai faɗa abin da zai faɗa. To baya ga wannan, sayyidina Uthman Allah ta'ala ya albarkace shi da wasu halaye masu kyau masu ban sha'awa wanda ko su kadai su aka duba za a ga cewa mai wannan halaye ya cancance zama shugaba ya cancance zama shugaba kuma shugaba na Allah shugaba mai tsoron Allah idan aka duba za a ga cewa sayyida Usman mutum ne da yake da imani mai karfi imani da Allah da ranar lahira kuma mutum ne da Allah ya bashi ilimi na shari'a mutum ne wanda yake ya yarda da Allah ya amince da Ubangiji ta'ala mutum ne wanda yake abin koyi ga gaskiya ga cancanta ga jarinta ga mutunci ga gudun duniya duk da wadatar da Allah ta'ala ya bashi mutum ne wanda yake zahiri mai gudun duniya ga mutum ne mai sanya sadaukar da wani abu nashi saboda wasu ya sadaukar da dukiyarsa saboda ɗaukaka addinin Allah da bashi kariya ƙarshe ya sadaukar da rayuwarsa saboda al'umma ta zauna lafiya kada a zubar da jinin wani kamar yadda za mu yi bayani a ƙarshe mutum ne mai tawalu'u mai ƙasƙantar da kansa ga karɓar nasiha ga juriya da haƙuri ga kuma himma ga kuma tsayawa akan abin da ya tabbata gaskiya ne ga kuma adalci mutum ne wanda yake da wato kokari kwarai da gaske wajen fuskantar matsaloli kuma ga an warware su sannan mutum ne da ya iya karantarwa ya iya jan hankali ya iya nasiha saboda irin sifofin da Ubangiji ta'ala ya bashi na shugabanci wanda da waɗannan sifofi ne ya iya tsayawa tsayin daka wajen ya tsare wannan daula ta musulunci ta farko ba tare da tarwatse ba ya kuma kifar da dukkan wani yunkuri da wasu suka so su yi a kasashen da aka shigar mu da musulunci domin su kawo matsala a cikin daular al'ummar farko ta musulmi saboda haka daga cikin irin sifofinsa kamar yadda za mu yi bayani akwai sifa ta ilimi da kuma ilmantarwa da sanin yadda zai iya ilmantar da mutane ya karantar da su ya jawo hankalinsu kan abin da ya kamata ya jawo hankalinsa a kansa sayyidina Umar Ibn al-Khattab ana daukan shi mutum ne wanda yana da ilimi babban sahabi ne da Allah ya bashi sanin Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan mutum ne mai kwadayi kwarai da gaske wajen yabi shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yabi tafarkin Annabi da tafarkin Abubakar da Umar radiyallahu anhuma akwai hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin littafin sa Fadailus Sahaba da isnadi wanda yake sahihi hadisin Ubaydillah hadisin Urwatu ibn Zubair ne daga Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyar Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyar na daga cikin tabi'ai da ake cewa al-Mukhadramun shi Ubaydillah yake ba da labari yake ba wa Urwa ibn Zubair labari yake cewa al-Miswara al-Miswar ibn Makhrama da Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abi Yaquth sahabbaini guda biyu na Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kira Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyar suka ce me zai hana ba za ka yi wa wato kawun nan naka magana ba suna nufin yayi wa wani kawunsa magana shi kuma yayi wa sayyidina Uthman magana wato je yayi wa amirul mu'minin magana game da sha'anin al-Walid ibn Uqba al-Walid ibn Uqba wanda mutane suke zargin sa da cewa yana shan giya ce mutane suna ta maganganu game da shi gashi kuma an bashi shugabancin gari guda me zai hana ba za ka yi masa magana akan cewa ya dau mataki akan wannan mutum ba Ubaydillah ya ce Usman ibn Affan ne ya fito daga sallah ya fito daga masallaci zai ci gida sai na tare shi a hanya sai na ce da shi ina da bukata a wajenka ita ce zan maka nasiha a hanya ka tare khalifa ka tare amirul mu'minina ya fito daga masallaci ka tare shi kai bangafanka ka ce za ka yi masa nasiha kaga wani abu ne wanda a tsari na tarbiyar addinin musulunci ba ka yi dace ba kawai mutum ya tare ka a hanya ya ce kawai shugaba ya ce na tsaya zo in maka nasiha to sai sayyidina Umar sayyidina Usman da ya faɗa haka sai ya ce ya kai wannan mutum a'udhu billahi minka inni a'udhu billahi minka ina neman tsare Allah ya tsare ni daga gare ka sai ya tafi da aka gama sallah ya ce Ubaydillah ya ce sai na je na samu miswar da Ibn Abdul Yaquth Abdurrahman Ibn Abdul Yaquth wanda su ne suka bani shawarar in je in same shi in samu dan uwana in gaya masa ya gaya wa Amirul Mu'minina akan ya dau mataki kan Al-Walid Ibn Uqba sai na je na same su sai na ce to gashi ni na tare zai je masallaci na tare shi wato zai ya fito da gida zai ta masallaci na tare shi ga kuma abin da na gaya min ga shi kuma abin da ya gaya min yaji kawai ya ce a'udhu billahi minka. Saboda haka sai suka ce da ni to ai kai yanzu ka sauke na wanda yake kanka, tunda ka tare shi ka ce za ka yi masa nasiha bai saurare ka ba, ka sauke nauyin da yake kanka. To yake cewa ina zaune, shi Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar yake cewa ina zaune sai ga dan aike daga sarkin muminai Usman ya zo ya same ni, sai ya ce da ni sayyida Usman yana neman ka. Sai abokan zamana Abdurrahman ibn al-Aswad da Miswar ibn Makhrama sai suka ce to kai fa Allah ya jarrabe ka sai ka tashi, dan bai san ko me zai faru ba, saboda kamar yayi wa shugaba rashin kunya, gashi kuma an zo an ce a zo ana neman shi. Sai suka ce kadib talakallahu, Allah ya jefa ka wani bala'i. Yace na tafi har na samu shi aka shigar da ni wajen Sayyidina Usman, sai yace da ni mecece nasihar da kake so kai mun dazu. Ubaidillah ibn Khiyar, Adi ibn Khiyar yace sai na fara da tashahhud fara alhamdulillah wai wai ya gama, sannan yace inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan bil haqq, yace ka dai san Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya, kuma ya saukar masa da littafi, kuma kai kana daga cikin waɗanda suka amsa wa Allah, amsa kiran Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, kuma kaga yadda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sirarsa ta kasance, kuma gashi yanzu mutane suna ta maganganu game da sha'anin Walid, saboda haka haƙƙi ne akan ka kaga ka tsayar masa da haddi. Sai Usman sai ya dubi Ubaidillah sai ya ce da shi ibn ukhti, yace ya kai dan yar uwata, adrakta rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace kai kai zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Wannan ibn ukhti din mallan al'ada ce ko kuma dai suna da alaka
kasancewar ka'idar Larabawa, duk wani wanda zaka kirawo kira shi da dan uwanka ko dan uwanka, saboda akwai dangantaka da take hada su. Sannan kuma ta fuskar wato shi ma Ubaidillah ibn Ali ibn Khiyar ba Quraishi ne, saboda haka akwai yan uwantaka da ta hada su. Sai yace da shi ibn ukhti adrakta rasulullah, dan yar uwarsa shi Adi ibn Khiyar, shi Adi ibn Khiyar uban Ubaidillah din yana auren yar uwar Sayyidina Usman, saboda haka Sayyidina Usman khalin sa ne. Sai ce ibn ukhti adrakta rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ce ka riski annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yace da shi la bai riske shi ba, wato saboda shi muqaddid da cewa an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda tabi'i ne muqaddara. Sai yace a'a, sai yace da shi walakin khalasa ilayya min ilmihi wa yaqin ma yakhlasu ila al-azra'i fi sitriha, shi Ubaidillah sai ce amma ilimin da yazo da shi da kuma yaqinin da nake da shi, irin wanda yake zuwa ga macen da take ko buluwar da take dakin iyayenta, haka ni ma ilimin yazo mu, saboda haka na samu ilimi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da yazo da shi da kuma yaqinin abin da yake tare da shi na gaskiya, kamar yadda mace a dakin ta take samun wannan. Sai Sayyidina Uthman sai tashahhud, shi baya buɗa da kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe, sannan sai ya ce amma ba'd, ya ce to Allah ta'ala ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya, kuma ina daga cikin wanda suka ansa wa Allah da manzansa, kuma ina daga cikin wanda suka yi imani da abinda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, kuma na yi hijira sau biyu, na yi hijira zuwa Habasha, na yi hijira zuwa Madina, kamar yadda kai ɗinnan ka faɗa a cikin bayaninka. Haka na kasance walaytu sayra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma na samu zama sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ne wa manzo Allah mubaya'a, yace to tun daga wannan lokacin wallahi ban taba gangancin saba masa ba ko in haince shi har Allah ta'ala ya karbi ransa. Sannan aka shugabantar da Sayyidina Abubakar a matsayin khalifa, muka yi masa mubaya'a, yace to wallahi ban taba saba masa ba, ban taba haintarsa ba har Allah ya karbi ransa. Sannan aka shugabantar da Sayyidina Umar, shi ma ya ce wallahi ban taɓa saba masa, ban taɓa haƙinta sa ba har Allah ya karɓi ransa. Sannan Allah ta'ala ya shugabantar da ni akan ku, shin yanzu ni ba ni da haƙƙi akan ku irin wanda waɗancan shugabanni da suka zan suna da shi a kaina wato yadda ni na zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban nuna masa taurin kai ban nuna masa girman kai ban saba na bai masa biyayya hakanan na zauna da Abubakar ne masa biyayya ban haince shi ba na zauna da sayyidina Uthman a matsayin dika Umar a matsayin ni talakan su ne kuma ne biyayya wanda haƙƙin su ne a kaina to ni yanzu shin ku ba ni da haƙƙi akan ku da za ku yi mun biyayya ku girma ba ni tun da kaga yadda al'amarin ya taso tare shi shi sahabi manzo Allah ne babba kuma a shekaru ma ba wade suke ba dan shi wannan a yaro ne yana karami eh
kuma a lokacin yana da shekara 70
eh saboda haka ya tare shi a hanya wai ya tare shi zai ce masallaci ya tare shi masa nasiha shi da ya bari sai da ya je gida ya kira washi gida yake wannan tattaunawa da shi ka gari ne kai baka ga manzo Allah ni na ga manzo Allah kuma ga kai da kai bakinka ka ce nayi imani da manzo Allah nayi kaza nayi kaza nayi kaza shi to yanzu shin irin haƙƙin da shugabanni na suke da shi a kaina na ba su ni ba ni da shi akan ku yake gayawa yake ga Ubaydullah Ubaydullah ce sai na ce kana da shi sai ya ce to wani irin maganganu ne suke zuwa kunne na da ake cewa kuna faɗa da bale sai ce to amma abinda ka faɗa na sha'anin Walid fa sana'khudhu fihi insha Allah bil haqq za mu kama shi da gaskiya to za mu bi hanyar da ake bi don a tabbatar da laifin mai laifi kuma ai masa hukuncin da Allah ya ce ai masa to a lokacin aka nemi Walid ibn Uqba aka samu shaidu sayyidina Uthman ya sa masa bulala 40 ya umarci Ali ibn Abu Talib ibn Abi Talib yace masa bulala 40 Ali ibn Abi Talib ya masa bulala 40
wato ma'ana sayyidina Usman ba sayyidina Ali ya sai zartar da wannan hukunci
zartar da wannan hukunci shi wannan bulala
Allah madaukakin sarki ya kara wa waɗannan bayan Allah ya daukaka da daraja mu sauraro tsawon mintuna 37 kenan muna sauraron wannan shiri mai albarka na magabata na gari wanda kwamitin al-hawariyun suke gabatarwa a cikin tarihin sayyidina Usman ibn Affan Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda muna tare da Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo babban malami a tsangayar shari'a da harkokin addinin musulunci na jami'ar Bayero da ke Kano mun ci rabin wannan shiri kenan ko kuma sama ma da rabi insha Allah ta'ala yanzu malam zai dora ga dukkan masu buƙatar tuntuban mu ko ainihin shawarwari ko tambaya ya iya tuntuban mu ta wannan namba kamar haka 0800 63 66 69 0800 63 66 69 ko kuma adireshin mu na email alhawariyuna@yahoo.com karoka Allah sai mu ci gaba
daga cikin sifofi da sayyidina Usman yake da su akwai sifar juriya sifa ta hilm sai juriya wanda ya kai matuƙa ga wannan sifa ce wacce a cikin mutane ba kowa yake da ita ba ya sifantu da ita cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa kamar yadda ya sifantu da halayya irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam babban inda zaka fahimci juriyar da sayyidina Umar yake a sayyidina Uthman yake da ita shine matsayin da ya dauka lokacin da aka yan tawaye suka rufe gidansa suka yi masa kawanya suna buƙatar sai sun ga bayansa a lokacin sayyidina Uthman ya umarci dukkan waɗanda suke gidansa na muhajiruna da al-ansar cewa duk kowa ya koma gidansa su kyale shi wanda a lokacin suna da iko suna da karfin da za su iya bashi kariya amma yace a tafi saboda baya so yaga cewa an zubar da wani jini saboda a dalilin sa kamar yadda za mu yi magana a nan gaba sannan yana daga cikin wato sifofin sayyidina Uthman as-Samaha to mutum ne mai saukin kai mutum ne mai saukin kai Ata ibn Farrukh yana cewa kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad yake cewa wani mutum wato sayyidina Uthman ya sayi fili a wajensa yana da fili yana da gona sayyidina Uthman ya saya to sai yake sayyidina Uthman yake jiran sai zo ya karbi kudin sa sai bai zo ba ya jira shi bai gan shi ya zo ya karbi kudin sa ba sai suka hadu sai sayyidina Usman yake cewa me ya hana baka zo ka karbi kudin ka ba bayan mun gama ciniki kuma ka sallama na saya sai mutumin ya ce wa sayyidina Usman ai ka cuce ni ka daki hanci na bisa har Hausa zamani ka daki hanci na eh domin duk mutanen da muka hadu da su na gaya musu cinikin sai sun zarge ni cewa na bari an cuce ni sai sai na Usman ya ce wannan shi hana ka zo ka karbi kudin ka sai ya ce eh sai to shikenan na baka zabi a kaidar musulunci da aka yi ciniki sayyidina Usman ya saya ya sallama suka rabu gona ta zama ta sayyidina Usman wancan ba shi da damar da ya dawo ya ce shi ya fasa ciniki don haka ba zai karbi kudi ba a kaida dole ya karbi kudi
ciniki ya kullu
tunda har sun rabu da a ce anan take ne kafin a rabu zai iya janyewa amma bayan an rabu ciniki ya kullu to bayan an rabu ciniki ya kullu sayyidina Usman kawai jira yake biya mutumin nan kudin sa gona ta zama tashi a sharance ashe shi can ya hadu da mazuga ana ta zuga shi to an dake hancin ka ya dake hancin ka ya za a ka sayar masa da wannan fili da wannan gonar da wannan kudin to suka hada sayyidina Usman sayyidina Usman ban ganka ka zo ka karbi kudin ka bai ce ai kaji ka cuce ni ne ka dake hancin ka ce abin da ya hana ka zo kenan ya ce eh to na baka zabi gonar yanzu kake so ko kudin idan kana son gonar ka in ba maka gonar ka shikenan ka je ka cikar da ta yadda kake so in kuma kudin kake so in baka to shine ya gaya masa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa adkhala Allahu aljannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya shigar da wani mutum a aljanna saboda kasancewarsa mai saukin kai yana mai saya mai saukin kai yana mai sayarwa mai saukin kai yana mai bin bashi mai saukin kai yana mai biyan bashi saboda haka shi yanzu mai saya ne sayyidina Usman don haka ya nuna masa saukin kai dan ya samu aljanna Ubangiji ta'ala ka duba mutumin da an riga masa bishara da aljanna in wani ne daga cikin mu zai ce to kai wannan ko ma bai bi wannan hadisin ba ai akwai wasu abubuwa can da aka ce ma zan ra Usman ba amila ba Usman fil janna idan lahu bashirhu fil janna ala balwa tusibu amma duk da wannan bushara bayan bushara da ya rika samu ba ta hana shi kuma ya ci gaba da kwadayin neman alkhairi ba sabanin yanayin mu na yanzu daga dayan mu idan ya yi wani aikin alkhairi a wani guri in aka kawo masa wani aikin alkhairi sai ya ce to je nayi fa dai abin nan dan Allah yake je ba nayi ba eh nayi masuwa ne to ai sai a kyale ni haka nan
inda ba ni kadai bane
eh ba ni kadai bane to ka duba fa wannan shi ya ma samu garanti kai yanzu wancan duk da kake yi baka da garantin cewa ma wanne ne ciki aka karba
lalibe ne
eh tauna ma a tauna wa qulubuhum wajila to amma su waɗannan sun samu garanti cewa amma karba har amma baka garantin aljanna na farko da shi aka yi badar koda bai je badar ba to ya sashi shi mu shiga cikin badar annabi ya bashi kasan wanda ya je badar don haka falar da in badar tana tare da shi shi yasa wasu malamai suke sashi cikin mayakan badar badar yu sannan bayan haka da shi aka yi bai'atul ridwan akan sa ma aka yi Allah ce ya yarda da su bayan haka ga abubuwan da ya rika yi ya sayi bi'irun Roma aka ce wanda ya saye ta ya samu aljanna ya samu wannan ya samu bisharar annabi sallallahu alaihi wasallam idan lahu bashiru fil janna ya hawo dutse tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce uskun fa inna ma alayka nabiyyun siddiqun wa shahid shahid din nan shine shahid wanda duk annabi ya ce zai mutu shahada kaga shikenan shi ya samu garanti duk wannan bai hana sayyidina Usman ya ci gaba da neman lada ba saboda haka yake cewa mutumin nan rike ka zabi daya ko in baka kudin ka ko karbi kudin ka ko kuma ka karbi gonar ka domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an shigar da wani mutum aljanna saboda ya zama mai saukin kai yayin da ya zama mai mai saya ko mai sayarwa ko mai bin bashi ko wanda ake bin bashi to wannan babu shakka yana nuna maka saukin kai da kuma yadda zuciyar sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu bata ta'allaka da wani abu na duniya ba saboda haka yana daukan duniya ne wani abu ne wanda zai hidimta halaye na kwarai da shi zai hidimta musulmi da wannan ba wai dan ya zama da duniyar ta zama a cikin zuciyarsa ba to daga cikin irin halaye da dabi'u na sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu tun ne wanda yake yana da tausasawa ba mutum ne mai tsanantawa ba wanda Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sifa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlika saboda kaga ashe ita sifar tausasawa wata rahama ce daga Allah da yake azurta wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam an azurta shi da wannan sifa don ya zama rahama ga al'umma rahama ga duniya gaba daya to haka nan sifa ibn sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya zama mutum ne mai sifa ta tausayawa ya zama na mai tausayawa ga talakawansa mai tausaya ga al'ummarsa baya son yaga cewa wani ya fada cikin wata musiba a cikin al'ummarsa baya so a ce ga wani wanda zai iya taimakawa ya tallafa masa ya biya masa bukatarsa kuma yaga cewa bai yi ba saboda haka ya zan mutum ne mai bibiyar labarukan mutane ya ji wani me yake ciki wani me yake ciki ya taimakawa mai rauni wanda kuma yake mai karfi ne ya kwaci haƙƙin wani ya karbo haƙƙin daga wajensa ya mayar wanda aka kwatar masa haka ne daga cikin sifofin da sayyidina Uthman ya sifanta da ita akwai sifa ta afuwa to ne mai afuwa a cikin abin nan Imran ibn Abdullah ibn Talha ya ruwaito mana cewa sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya fita zai yi sallah da safe sai ya shigo ta kofar da ya kasance yana shigowa sai ya zama kuma a daidai wannan lokacin sai ya ji wani shi ma yana kokarin shigowa ta wannan kofa wato ya wani ya danno kofa shi ma zai shigo matsayin sa na shugaba kuma liman kaida an san ana yi liman kofa ya shigo to kofar da ya saba shigowa zai ja sallah sai ya ji wani yana kokarin shigowa sai ana duba haka sai aka ga wani mutum ne rike da wata sarbebe wuka ko takobi sai Usman ya ce me ye wannan kuma an riga an cafki mutum ce wannan fa menene sai mutum ya ce ai gaskiya na zo ne da ni ka kashe ka ce subhanallah ya ce me ne zaka kashe ni ya ce akwai wani ma'aikacinka da ka tura yaman shi ne ya cuce ni sai da wani ma'aikacinsa ne ya cuce shi ya baro ma'aikacin a can ya zo bari da zai kashe sayyidina Uthman ya ce to me hana ba za ka kawo min karar ya cuce ka ba sai ka ce za ka kashe ni ka zo ka kawo kara ya cuce ka ya ce ban maka adalci ba ban karba maka haƙƙinka ba har za ka yi niyyar ka kashe ni wato da a ce ka kara ne sayyidina Uthman ya daure masa gindi ya ce wannan ta fusata shi har ya ga bara ya kashe shi sai sayyidina Uthman ya ce wa mutanen da ke tare da shi ya ce me za ku ce game da wannan suka ce ya amirul mu'minin wannan maƙiyin Allah ne maƙiyinka Allah ta'ala ya baka iko a kansa saboda haka kanka kyale shi maƙiyinka ne makkanaka Allahu alaihi kuma maƙi kuma ya shigo hannu a shikenan kuma ya zama na'ama
sai hauni ya haushi
saboda haka wanda suke kewaye da suka ce kawai Allah ne ya dora ka akan shi sai a gama da shi sai ya ce da su abdun hamma bi dhanbin fa kaffa Allahu anni ya ce bawa ne ya zo zai yi laifi Allah ta'ala ya shiga tsakanina da shi saboda haka sai ya ce ka je ka kawo wanda ka sani wanda zai bailinka illa iyaka matukar ina shugaba ka saka shigowa Madina zauna can ka saka kan kara ganin ka nan Madina ya je ya samu wani mutum daga cikin kabilarsa ya yi masa ya bailin sa shi kuma ya kyale shi to kaga wannan ba kowane shugaba bane zai yi wannan sai shugaban da yake mai saukin kai mai afuwa wanda yana nuna maka afuwa da inda afuwar sayyidina Uthman ta kai har ta kai ga afuwa ga mutumin da yayi yunkurin kashe shi kuma wannan dama ita ce afuwa ta gaske kai afuwa lokacin da kake da ikon da zaka dauki mataki ya shigo hannu yana khalifa wannan maki ya shigo hannu sayyidina Uthman yana khalifa yana dama ya kome ya ga dama da shi amma ya ce ya yafi to wannan shi yake nuna cewa babu wani abu a ransa shi yake nuna cewa babu wani san kai tare da shi shi yake nuna cewa bai alakanta rayuwarsa da duniya alaka mai karfi ba alakarsa da lahira ita tafi karfi don haka wannan yasa Allah ta'ala ya dauka sha'aninsa ya dauka lamarinsa ya ce da zai yi wataƙila hukuma ga wannan mutum, wato ta fuskar siyasa da iya shugabanci. Tukila da zai kama wannan mutum a daure shi ko a jaye masa wani haddi ko a jaye masa wani abu. To tukila kabilar wannan mutum tana da karfi a yaman shi kenan, su ma su ce su ma za su dau fansa a nemi su ce ina ƴan uwan Sayyidina Usman, ko kuma a'a suna son su balle shi kenan, sai ya tarwatsa gari a dalilin kawai ya ga ya huce haushinsa. To amma shugabanni waɗanda suka san wato iya shugabanci ba suna huce haushin takaicinsu ba ne, suna duba siyasar al'umma lokaci su kawar da kai ga abin da suna da haƙƙi a kansa, amma su shiru su fitar da ransu daga cikin daga irin wannan abin na ramuwar gayya ko amin sai na yi shugaba ba a san shi da haka ba. Duk shugaba dole ya fitar da wato ya cire batun cewa amin sauraka sai na rama, ya zama da yana da faffaɗar zuciya kamar yadda Bahaushe yake cewa wato babba juji
ne.
Saboda duk abin da aka zo aka yaba masa ya kawar da kai, shi dai yayi tunanin abin da zai zama maslaha ga al'umma. Saboda shugaba yana da kyau ya zama ya sifantu da wannan sifa, wanda ita ce irin sifar da shugabanni na farko suka sifanta da ita, shi yasa suka iya sabar da shugabanci da al'umma har yanzu take alfahari da shi, take wato ambatansa a matsayin wani abin koyi, da a ce sun yi baragada a cikin shugabancinsu. To da babu shakka da yanzu gaba ɗaya tarihinsu ya zama babu abin ambato a cikinsa, da tarihinsu ya ɓace ɓat. Amma har gobe sai ka ji cewa mutanen nan kamar jejiyan nan suka rayu, muna karan tarihinsu kamar tare muka rayu da su, muna ganin dukkan wani abu nasu da ƙarami da babba ana ta yi mana bayaninsa daki-daki ɗaya bayan ɗaya, da shi yake nuna wato ingancin da nagartar rayuwar da suka yi domin al'umma. To bayan da wannan akwai wasu sihofi wanda insha Allahu a nan gaba za mu ƙara tattauna su, wanda suka shafi sihofi na shi wannan bawan Allah da yadda ya gudanar da sha'anin mulkinsa, ya tafiyar da al'ummarsa har zuwa lokacin da abin da ya faru gare shi ya faru. Allah ta'ala ya samu dace.
Amin. Maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi, ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya mai da malam gida lafiya. Mai sauraro, ganin lokaci ya riga ya cin mana, a nan za mu dakata a cikin wannan shiri na magabata na gari a wannan tarihi na babban sahabi Sayyidina Usman ibn Affan, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda. Dr. Muhammad Sani Umar Musari Jallimu shi ne yake kawo mana wannan shiri mai albarka a cikin wannan shiri na magabata na gari, wanda kwamitin Alhawari Yunus ke ɗaukar nauyin kawo muku. Ni da na gabatar Alkasim Abdulrahman nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.